sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babu Yakubu Makeri ke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar 17 ga watan Yulin shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Babu da kanin labaran duniya.
To Baballe, wata hukuma da ta hada da wakilai daga dukkan kungiyoyin jama'an kasar Haiti tana shirin gudanar da taro a yau Asabar a wani yunkurin ambaton sunan sabon shugaban kasar. Duk da barazanar da ake yi wa kamfanoninsa na shigar da karensu a gaban kotu da kuma fuskantar haramcin amfani da kafofin sada zumunta, tsohon shugaban Amurka Donald Trump yana ƙara yin tasiri a jam'iyyarsa ta Republican. Kana Amurka tana fuskantar ƙaruwar kamuwa da COVID-19 da kuma mace-mace. Nau'in coronavirus bai yaɗu cikin gaggawa ta Delta ita ce galibi take sanadiyar bazuwar cutar tsakanin mutanen da ba su yi allurar rigakafi ba.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa bayan da wata babbar kotun shari'a musulunci a jihar Kano ta aike da Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara gidan yari, lauyoyinsa sun gana da shi.
Gaisa a cikin kyakkyawan yanayi, babu wani musgunawa, babu damuwa, kuma ma mun yi magana da shi akan yanayin da yake ciki, ya ce wallahi alhamdulillah yana cikin kyakkyawan kulawa da na wajen jami'an tsaro.
A Najeriya wasu 'yan majalisar wakilai sun goyi bayan jingina sashen gyaran dokar zaɓe da ya amince da tura sakamakon zaɓe ta na'ura mai kwakwalwa bisa dalilin cewa
mazaɓinmu ba su da intanet. NCC wato hukumar lura da harkan sadarwa na Najeriya ta ce kashi 49.9% babu intanet a mazaɓinmu. To kaga in muka yadda mutanenmu kashi 49.9% ba za su iya kada kuriya ba.
Sannan muna tafa da rahoto kan karar da jam'iyyar PDP ta shigar da gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle saboda ya sauya shekara zuwa jam'iyyar APC. Bayan nan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Babu Yakubu Makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayuwar da kuke aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babu Yakubu Makeri. Wata hukumar da ta hada da wakilai daga dukkan kungiyoyin jama'a a kasar Haiti tana shirin gudanar da taro a yau Asabar a wani yunkurin ambaton sunan sabon shugaban kasar. Masu shirya taron sun ce hukumar na shirin ganawa da sanatocin Haiti guda 10 da lokacinsu bai kare ba. Majalisar dokokin Haiti na wannan lokacin ya wuce lokacinsa saboda galibin 'yan majalisar lokacinsu ya kare kafin zaben majalisar da za a sake zaben su. Daya daga cikin wakilan hukumar da ake kira Ted St. Dick ya faɗa tun da farkon wannan mako cewa hukumar ba za ta yi garaje wurin aiwatar da aikinta ba. Kasar Haiti ta fuskanci gibi a shugabancinta biyu bayan kashe shugaba Jovenel Moise a ranar 7 ga watan Yuli. 'Yan siyasar kasar da dama ne suka bayyana cancantarsu na jagorantar kasar, ciki har da Prime Minister mai riko Claude Joseph da kuma Prime Minister mai juran naɗi Ariel Henry. Ko bayan da ake barazanar shigar da karan kamfanoninsa a gaban kotu akan ayyukan da suke yi da kuma ci gaba da fuskantar haramcin amfani da kafofin sada zumunta, tsohon shugaban Amurka Donald Trump yana ƙara yin tasiri a jam'iyyarsa ta Republican. Ba kamar yawancin shugabannin Amurka ba da galibinsu suke ficewa daga harkokin siyasa, shiko Trump har yanzu yana shirya tarukan gangami. To shiko Trump har yanzu yana shirya tarukan gangamin siyasa inda yake cicikar shugaba Joe Biden, yana jaddada batun da masu sukar sa ke kira da babbar ƙarya cewa Biden ya sace zaben shekarar 2020. Mun lashe zaɓe sau biyu, wani ikirari da Trump ya saba yi a tarukansa na gangamin siyasa da ma wasu taruka. Yayin da kuri'ar jin ra'ayin jama'a ya nuna kashi 62 na Amurkawa ba su amince da mulkin Trump ba a watan ƙarshe na mulkinsa, har yau magoya bayansa da dama na nan tare da shi. Wani yanki na Republican ne suke ba shi wannan ƙarfi a cikin jam'iyyar, inji wani malamin siyasa a jami'ar Vanderbilt. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka tana fuskantar ƙaruwar kamuwa da COVID-19 da kuma mace-mace. Nau'in coronavirus mai yaɗu cikin gaggawa ta Delta ita ce galibin sanadiyar bazuwar cutar tsakanin mutanen da ba yi musu allurar rigakafi ba. Jihohi hudu inda mutane ba su yi rigakafi sosai ba su ne ke da kashi 40% cikin 100% na sabbin kamuwa da cutar a makon da ya gabata, amma cutar tana kare yaduwa a jihohin Amurka 50 a cewar jami'ai. Jiya Juma'a ne daraktar cibiyar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka Dr. Rochelle Walensky ta faɗa cewa a wancan mako kamuwa da cutar cikin wuni guda ya kai 26,000 a Amurka. Ta ce cutar tana zama annoba ga mutane da ba su yi rigakafi ba. Da yammacin jiya Juma'a shugaban Amurka Joe Biden shi ma ya biyo sahu inda ya jaddada kalaman na Walensky yana mai cewa annobar da muke da ita tana nan ne a tsakanin waɗanda ba su yi rigakafi ba.
An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu da za mu fara da jihar Kano Najeriya. Lauyoyin Malam Abdul-Jabbar Nasiru Kabara sun gana da shi a sharkwatar 'yan sanda da ke Bamfai Kano kwana guda bayan da gwamnatin Kano ta gurfanar da shi a gaban babbar kotun shari'ar musulunci ta Kano bisa tuhumarsa da kalaman ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunda kotun ta ba da umarnin tsare malamin a gidan kurkuku zuwa ranar 28 ga watan nan na Yuli inda za a fara sauraron shari'ar. Daga Kano Mahmud Ibrahim Kwarya aiko mana da ƙarin bayani.
Da maraicen jiya ne hukumar 'yan sanda ta gurfanar da malamin bayan kammala binciken matakin farko dangane da tuhumarsa da laifin yunkurin tunzar jama'a da kuma kalaman ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yayin tarukan karatu da wa'azinsa. A ranar Asabar ta makon jiya ne gwamnatin Kano ta shirya muƙabala tsakanin shi Malam Abdul-Jabbar da wasu malaman Kano waɗanda ke kalubalantar yadda yake fassara hadisai da ke magana akan rayuwar manzon Allah da sahabbansa. Kuma Farfesa Salisu Shehu na Jami'ar Bayero Kano da ya jagoranci muƙabalar ya yi jawabi a ƙarshen zaman.
Abinda ya bayyana a wannan zama shine waɗannan maganganu waɗanda suke tayar da husuma a cikin al'ummar musulmi, kuma saboda kasancewar maganganu ne na batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wato Malam Jabbar yake gabatarwa a karatuttukansa da wa'azozinsa, an zo an yi wannan zama an masa tambayoyi a kai. Amma abinda ya bayyana zahiri shine Malam Abdul-Jabbar ya kasa bada amsa ga waɗannan tambayoyi. Wannan kuma ya rage ga wato gwamnati ta nazarci wannan abin ta san matakin da za su dauka.
Duk da haka Malam Abdul-Jabbar ya yi korafin rashin adalci musamman ta fuskar karancin lokaci da aka kebe domin yin muƙabalar. Watakila kokarin tabbatar da adalcin ne gwamnati ta miƙa batun gaban babbar kotun shari'ar musulunci ta Kano a jiya Juma'a. Baba Jibo Ibrahim shine kakakin kotun nan Kano.
Ana tuhumarsa da laifin yunkurin tunzura jama'a domin a tada hankali da kuma ɓatanci ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa. So waɗannan su ne tuhuman da aka gabatar daga gurin 'yan sanda aka kawo gaban wannan kotu tamu da take wato Apa Shari'a Court Kofar Kudu nan wato cikin gari. Bayan karanta su waɗannan dukkanin tuhume ga shi wanda ake tuhuma ko kuma da wannan laifi, sai ya iya amsa laifin da aka tuhume shi da shi. So a sakamakon haka kotun ta bada umarnin cewar wato a kai shi gidan wakafi ko kuma in ce gidan gyaran tarbiyya har zuwa ranar 28 ga wannan watan da muke ciki domin a zo wato a sake gabatar da shi kuma a dauki lokacin da za a fara sauraron ita wannan shari'a.
Barista Rabiu Shu'aibu Abdullahi guda cikin lauyoyin da za su bada kariya ga Malam Abdul-Jabbar ya ce sun gana da malamin a yau da rana a wurin da yake tsare a sharkwatar 'yan sanda ta Kano.
Ba mu san abin da ya faru ba sai da muka je muka tattauna da shi, sannan ya iya mana bayanin menene ya faru da shi a jiyan matuƙa daga shi.
To me ya bayyana muku?
Abin da ya bayyana mana shi ne jami'an tsaro sun zo sun tafi da shi a gidansa, sun kai shi CID, daga CID kuma sai suka tafi da shi suka kai shi kotun Apa Shari'a Court Kofar Kudu. Za mu karɓi hakikanin tuhumar da ake yi masa. Kinyar so daga nan kuma sai mu ga wanda mataki za mu ɗauka.
To ya kuka ga shi malam ta fuskar yanayinsa misali?
Wallahi mun gan shi a cikin kyakkyawan yanayi, babu wani musgunawa, babu damuwa, kuma ma mun yi magana da shi akan yanayin da yake ciki ya ce wallahi shi alhamdulillah yana cikin kyakkyawan kulawa daga wajen jami'an tsaro.
Barista Rabi Shu'aibu Abdullahi kenan lauyan Malam Abdul-Jabbar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu.
Nasarori da kungiyar kwallon kwandon Najeriya ta da Tigers ta yi a wannan mako a wasannin subunta da Amurka da kuma Argentina sun kara haskata a yayin da take shiga gasar duniya ta Olympic. ‘Yan Najeriya su kadai ne kungiyar kwallon kwando daga nahiyar Afirka da za su fafata a wasannin na Tokyo. Duk da wasu ‘yan matsaloli, wasan ‘yan Najeriya ya kara wa magoya bayansu kwarin gwiwon cewa akwai yiwuwar za su ci wata lambar yabo. A ranar Asabar ne da Tigers ta ce ‘yan kungiyar zakarun wasan NBA ta Amurka da ci 90-87 a birnin Las Vegas, inda ta yi tarihin kasa da kasa ta zama kungiyar farko daga nahiyar Afirka da ta lallasa Amurka. A ranar Litinin kuma kungiyar ta Najeriya ta kuma kara kaini inda ta lallasa kasar Argentina wacce ke matsayi na hudu a duniya a wasannin kwallon kwando da ci 94-71. Sai dai kungiyar ta Najeriya ta sha kashi yayin da ta kara da Australia da ci 108-69. Shine farkon rashin nasara da Najeriya ta yi yayin da take shirin shiga wasannin Olympic, amma duk da haka magoya bayan da Tigers suna kyautar zaton Najeriya na iya samun lambar yabo. A ƙarshe, jami'ai a kudancin ƙasar Jamus sun ci ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da mummunan ambaliyar ruwa sun kashe akalla mutane 100 yayin da sama da mutane 1000 suka ɓace. Mai magana da yawun hukumar sa ido akan yanayi ta Jamus, Andrea Friedrich, ya faɗa wa gidan talbijin CNN cewa ba a taɓa ganin irin wannan ruwan sama ba a wasu wurare a cikin shekaru 100. Ayyukan ceto sun fuskanci kalubale saboda yanda layukan waya da wayoyin intanet suka yanke a wani ɓangaren yankin. Jama'an sun ce ambaliyar ta kuma dakatar da harkokin sufurin jiragen ƙasa da jigilar kayayyaki a yankin kogin Rhine.
To, a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Majalisar Wakilan Najeriya ta jingine sashen gyaran dokar zaɓe da ya amince da tura sakamakon zaɓe ta na'ura mai kwakwalwa da alamun 'yan jam'iyyar adawa ta PDP ƙarƙashin shugaban marasa rinjaye Ndudi Ilumelu na son tabbatar dokar, da haka suka fice daga majalisar bayan ganin a zahiri ƙudurin ba zai kai labari ba. Ga rahoton da wakilinmu Nasara Adamuel Hikaya ya aiko mana daga Abuja.
Yamuzi ya tilasta tafiya hutun zama, inda bayan dawowa jagoran majalisar mataimakin kakake Ahmad Idris Wasi ya buƙaci yin ƙuri'a a ƙarshe majalisar ta tura ƙudurin da ya nuna za a ci gaba da gudanar da zaɓe da tattara sakamako bisa takarda amma ba na'ura ba. Dan majalisa Kasimu Bello mai gari da ke cikin masu sukar ƙudurin ya ce suna fargabar in an bar ƙudurin masu damfar da yanar gizo ka iya tafka maguɗi ta hanyar.
Ba mu da wannan fasaha. Mazaɓinmu ba su da intanet. NCC wato hukumar lura da harkan sadarwa na Najeriya ta ce kashi 49.9 babu intanet a mazaɓinmu. To kaga in muka yadda mutanenmu kashi 49.9 ba za su iya kada ƙuri'a ba. Na biyu, su suna da fasahan kutse. Wato sata bayanai ta hanyar intanet. Suna son mu yadda mu ce za mu yi zaɓen nan, ka je ka zaɓi wani abu daban, wani yana zaune a can ko Lagos ko America ko Ingila, ya je ya sarrafa ƙuri'unka, ya je ya maida ta wani abu daban, ya ba wani ɗan takara daban. Don haka abun da ka zaɓa daban, abun da za a je a faɗa daban.
Hukumar zaɓe INEC ta ce ko ya sakamakon gyaran ya fito za ta yi amfani da shi don ita aikinta gudanar da zaɓe mai inganci.
We don't have a treasury, don't make law. Until the commission has to...
Commissioner Labaru na hukumar Festus Okoye ya ce ba aikin hukumar zaɓe ba ne tsara doka ko gyaran doka. Tsohon darakta hukumar zaɓe Kabiru Dairu, sarkin tafarkin Bauchi, ya ce sai dai a bullo da wata dabarar ta daban don masu maguɗi na da hanyoyi da dama na murɗe zaɓe.
Ika je ku gindin akwatin zaɓe, akwai wakilan jam'iyyu daban-daban, security, akwai wakilai na INEC. Akwai wakilai na local government, akwai wakilai na kowa da kowa. To akwatinnan da aka zo aka yi zaɓe, wallahi wallahi nake gaya maka, gwamnatin take da iko, take da power, take sai a ci. Commissioner da yake anguwan ko kuwa chairman da yake anguwan ko wani stakeholder na gwamnati da yake anguwan ya zo nan ya yi kyauta, ya yi alheri, ya taimaka wa jama'a, ya famu su ruwa a cikin wannan bala'i da ake ciki, shikenan. Sai ga awa ɗaya ya canja manufan duk da ake ciki.
Babban zaben Najeriya na zuwa 2023 lokacin da shugaba Buhari ke kammala wa'adi, da hakan ke nuna kowane bangare na 'yan siyasar gwamnati da adawa na kaifa wukarsu da kamfen don kafa gwamnati ta gaba. In za a tuna gabanin zaben 2019, shugaba Buhari bai amince da wani gyara da aka yi dokar zabe ba. Wannan ko ba mamaki ya biyo bayan gargadin da wasu 'yan majalisa suka yi cewa hakan hanya ce ta hana shi samun nasara. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, to har yanzu muna Najeriya, inda wata kotun tarayya da ke Abuja a ƙarƙashin mai shari'a Inyang Ekwo ya ɗage sauraron ƙarar da jam'iyyar PDP ta shigar akan sauye sheka da gwamnan jihar Zamfara Bello Matawallan Maradin ya yi, a bisa cewa an yi kuskuren sa sunan mataimakin gwamna a cikin ƙarar da aka shigar. Amma wani jigo a jam'iyyar APC kuma mai goyon bayan gwamna Matawalla ya ce rainin wayo ne shigar da ƙarar da PDP ta yi. Wakilin sashen Hausa Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton.
Jam'iyyar PDP ta shigar da ƙara ranar 17 ga watan Yuni akan batun sauya sheka daga jam'iyyar PDP zuwa APC da gwamnan jihar Zamfara Bello Matawallan Maradin ya yi, inda suke kalubalantar sa da ci gaba da zama a kujerar gwamna bayan ya fice daga jam'iyyar da ta kawo shi kan kujerar. Amma lauyan da ke kare gwamnan Zamfara Mike Ozekome ya amince da matakin da kotu ta dauka na dakatar da sauraron karar, inda ya ce mataimakin kin gwamnatin jihar Zamfara Mahadi Aliyu Gusau bai sauya sheka ba, saboda haka bai kamata PDP ta sa sunan sa a shari'ar ba.
We did not oppose anyone, was to the fact that he wanted to amend his processes by dropping Mahadi Gusau, the deputy governor, as a defendant and bringing in the People's Democratic Party.
Anan Mike Ozekome ne yake bada dalilin amincewa da hujjoji da jam'iyyar PDP ta bayar kafin a daga sauraron karar, inda yace da shi da dukkan masu kare Bello Matawalle sun yadda da hujjoji da aka bayar na daga sauraron karar, saboda idan an sa sunan wanda bai dace ba a shari'ar zai kawo koma baya, kuma zai nuna kamar ba a yi wa mutumin adalci ba. To sai dai ɗaya cikin jigajigan 'yan jam'iyyar APC a jihar Zamfara Sani Abdullahi Shinkafi ya bayyana wa muryar Amurka a Abuja cewa shigar da karar da PDP ta yi akan sauya sheka da gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle ya yi rainin wayo ne kawai.
Kundin tsarin mulki na Najeriya ya yi bayani yanda ake cire gwamna kuma da yanda gwamna ke sauka. Shi ba kundin tsarin mulki na Najeriya ba inda an ka ce gwamna dan ya koma wata jam'iyya ya sauka. Me yasa da Tambuwal ya hita daga jam'iyyar APC ya shiga PDP? MPDP suna rawa suna rayaye wasu suna shan lemo. Me yasa da Obaseki ya hita APC ya shiga PDP suna ta murna suna ta celebration? Me yasa da Otom ya fita APC ya shiga PDP suna murna suna farin ciki suna marabala alelale? Amma dan an ramma mutane shi Bello Matawalle da yana bazan fare da yana Hausa Fulani da ya hito yanki guda da Buhari, shi yasa za a zo ana yi kundin tsarin mulki na Najeriya karan tsaye ana gaggaya mashi maganganu na banza don a kawo matsaloli a jihar Zamfara. Domin matsalolin da muke na tsaro sun ishe mu, amma an zo an kawo maganganu na banza na siyasa domin a kawo rudani. Kundin tsari na mulkin Najeriya sashe na 58 shi ɗaya ba da dama idan ɗan majalisar dokoki ko ɗan majalisar wakilai ko ɗan majalisar dattijai ya fita daga jam'iyya ta yi, to lokacin ne kotu za ta ce ta yi declarance ɗin shi bai kan a yi zaɓe a kawo canje shi.
An ɗage sauraron ƙarar zuwa ranar 29 ga watan Satumba na bana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar, kuma da iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya.
A tafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Ayyukan shirin a dawo lafiya ke kawo ƙarshen hira da mataimakin shugaban hukumar Road Safety ta ƙasa jihar Adamawa, Deputy Commander Murtala Shehu, akan dalilin da yasa ake yawan asarar rayukan 'yan Najeriya ta hanyar hatsarin mota. Ba da ɓata lokaci ba, bari mu shiga cikin hirar kai tsaye.
A watan daya na shekara 2021 mun samu hatsarin da ya kai mutane suka mutu a ciki mutum ɗaya ko biyu ko uku, hatsari guda 322 wanda kuma suka samu jikkata mun samu guda 759, sannan wayanda kuma babu ciwo sai dai ko ya taba mota da sauransu mun samu guda 134. So kaga in kai lissafin wayannan zaka samu cases din da aka samu na hatsari din, muna da cases 1,215. So mutanen da suka ji ciwo muna da mutane 3,869. So mutanen da suka mutu muna da 691. Wannan na Najeriya nake baka gaba daya, ka gane? So kaga total casualty da wanda ya ji ciwo da wanda ya rasu muna da mutane 4,560. So mutanen da suka faru a cikin hatsarin, da wanda motar su ta baci, da wanda suka ji ciwo, da wanda suka rasu muna da mutane 8,641. So I say in bar maka ka yi zama alƙalin kanka yanzu, wannan a watan ɗaya kenan a Najeriya gaba daya, ka gani? Wannan ya yi involve duk da nan Adamawa da sauransu, ya duk Najeriya yanzu abin da ya faru kenan. To yanzu idan muka buga lissafi daga watan ɗaya zuwa watan hudu na wannan shekara, muna da at least accident da ya ci rayuwa ya ci rai, mutane suka rasu a kai, muna da kusan accident 1,119 a cikin January, that is January, February, March, April, kaga wata hudu kenan, watan hudu. To yanzu sai ka zauna ka zama alƙalin kanka a cikin, kamar yadda na ma bayani cikin wata daya, mutanen da suka mutu hatsari a malaria sun kai 222, ko wanda suka mutu a corona sun kai 222 a Najeriya. To kaga ya nuna cewa maganar da ya faɗa din gaskiya ne. Yawwa.
To duba da cewar wannan lissafi da aka yi, lissafi ne wadda shi minista ya ce sakamakon rashin kyawun hanya. To ita ta hanyar nan za a iya cewa su direbobi matuƙa mota da mu da muke hawa mun ina iya ganewa cewa hanya daga guri kaza zuwa guri kaza ba shi da kyau. Ku a matsayinku na waɗanda kuke kula da waɗannan shafe-shafe, wani kira kuke da shi ko shawara ga direbobi musamman 'yan kasuwa da kuma masu tukin kai wato private jet?
To kafin mun yi wani bayani, ina so mu gane cewa menene yake kawo hatsarin nan ne, ko ba haka bane? Akwai ɗabi'un ɗan adam yana kawo hatsari, yanayi yana kawo hatsari, sannan kuma rashin lura da mota, that is mechanical, shi ma yana kawo hatsari. Amma idan ka lura da yanayi da mechanical na mota ɗin ɗan adam shi ke sarrafa su, to kusan 90% na wannan hatsari dan adam ne. To idan hanya ba ta da kyau, wa yake ga dan adam bai da kyau? Shi zai iya gane hanyar nan ba ta da kyau. To shi yasa aka ce hanya ne take kawo rashin kyawun hanya da ke kawo wannan hatsari. Saboda kwaikwa idan hanya ba ta da kyau, idan baka bi ta hankali ba, dole za ka samu wannan matsala da sauransu. To rashin kyawun hanya yanzu kamar potholes, so da yawa za ka ga mota ta ɓaci a kan hanya, babban mota da sai su fito da wuta ko wani garwashi sai a ɗora a kan kwalta, sai a kunna wuta ya nuna maka cewa akwai mota ta ɓaci. To wannan kwaltan wutan yana nan yana ci a jiki haka, sai ka ga bayan lokaci kaɗan kwaltan ya mutu ya yi rani da sauransu. To kaga irin wannan abu, shi yasa komai za ka gani tunda hatsarin akan hanya ake yin shi ba cikin ɗaki ba. Warehouse ba suka ce wai wanda yake tsaye shi ke faduwa, wanda yake kwance kan aka ga ba zai faɗi ba. So kaga hatsari dama akan hanya yawanci ake yin, sai kuma wanda Allah ya kaddara za ka ga mota ta taho, taya ta fita ta samu mutum a cikin gida, wanda sai a shekarar 2-3 baka ji irin wannan labarin ba da sauransu. To shine wannan abu, kiran da zamu shine direbobi su yi kokari. Akwai abin da ake kira caution sign, idan motar ka ta ɓaci a hanya ka tabbatar ka samu wannan caution sign din kasa, ba wai ka dauko ganye ko kuma ka kunna wuta akan hanya ka nuna mutane cewa motan ka ta baci da sauransu.
Shi wannan caution sign da ka kira ko ya yake
yana nan triangle, yawanci driver suke kiransa triangle ake kiransa, wanda zai nuna maka cewa akwai mota da ta baci a gaba
kuma ko a baya. Nawa daga ina zuwa ina ya kamata tsakanin ka da motar ta baci, da ina ya kamata ka ce
at least zaka dan duba ko kaman irin mita 15 haka ko goma, wanda zaka saka ya nuna ya zanto duk wanda ya tuho kafin ya zo ya same ka ya riga ya samu ya tsaya kusa da wannan.
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen tattaunawar mu da Deputy ko Commander Murtala Shehu akan furucin ministan ayyukan Najeriya Baba Tunde Fashola cewa 'yan Najeriya na asarar rayukansu ta hanyar hatsarin mota fiye da coronavirus da wasu cututtuka. Muna godiya ga Deputy ko Commander Murtala Shehu, mataimakin shugaban hukumar Road Safety a jihar Adamawa, da kuma wakilinmu a jihar Adamawa Salisu Muhammad Garba. Yanzu a madadin su da daukacin ma'aikatan sashen Hausa musamman Hailu Haili da ya haɗa mana sauti, Baba Yakub Makili ne daga nan Washington nake cewa an huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Ku a gaida Baba, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, ta ce yin amfani da matasa wajen kai su ga wasu hanyoyi da ke cin karo da koyarwa addini da wasu malamai ke yi ba zai haifar wa kasar mu ɗame ido ba. Don haka ina kira ga matasa da cewa mu dinga yin taka tsantsan wajen neman ilimin addini, domin wallahi ba kowane malami ba ne malami. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya ganar da mu gaskiya, sannan kuma ya ba mu ikon yin aiki da ita dan daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sako na gaba ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta, jihar Katsina, Najeriya, da ke matakin da hukumomi a jihar Kano suka dauka na damke fitaccen malamin addinin Islam dan Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara bisa katobar da ya yi tare da gurfanar da shi a gaban kulliya, inda alkali ya ida jiyarsa zuwa gidan gyaran hali kafin a ci gaba da shari'arsa. Hakan ya yi daidai, a fatan za a yi masa shari'a irin ta adalci, kuma hakan ya zama izina ga sauran malamai masu irin halin shi da ke janyo cece-kuce da rarraba kawuna tsakanin al'umma. Sako daga Shehu Adamu Rijau cewa yayi sallah ta kawo jiki, dan kasuwar mu dan Allah idan ma ba za ku rage farashin kayayyakin masarufi ba, to ku bar su a yadda suke, kar ku kara musu tsada kamar yadda kuka saba a duk lokaci da irin wannan lokaci ya zo, saboda kun ga bukatun jama'a na karuwa kawai dan ku ci riba da yawa. Allah ya kyauta. Madalla, yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To ba wanda a takaice, wata hukuma da ta hada da wakilai daga dukkan kungiyoyin jama'a a kasar Haiti tana shirin gudanar da taro a yau Asabar a wani yunkurin ambato sunan sabon shugaban kasar. Masu shirin taron sun ce hukumar na shirin ganawa da sanatocin Haiti guda 10 da lokacinsu bai kare ba. Majalisar dokokin Haiti na wannan lokacin ya wuce lokacinsa, saboda galibin 'yan majalisar lokacinsu ya kare kafin zaben majalisar da za a sake zabansu. Ko bayan da ake barazanar shigar da karan kamfanoninsa a gaban kotu akan ayyukan da suke yi da kuma ci gaba da fuskantar haramcin amfani da kafofin sada zumunta, tsohon shugaban Amurka Donald Trump yana kare yin tasiri a jam'iyyarsa ta Republican. Ba kamar yawancin shugabannin Amurka ba, da galibinsu suke ficewa daga harkokin siyasa, shi ko Trump har yanzu yana shirya tarukan gangami.
Kuma sauran da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, da kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya tana gabatarwa, da kuma Hail da ya bada umarni, kama injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, da ke cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu.